akwai sai tafsir s'il vous plaît.
Dandalin wasa na cibiyar laye al'adu da ake kira CCFN Jean Rouge kenan da kenan ya mai a jiya da daddare, inda ƴan kallo suka hallara a albarkacin bikin festival na waƙen salam na mata zalla, wanne wasu matasa suka shirya da haɗin gwiwar hukumar OEM ko IOM. Musa Muhammad Janti Maman Bashir na kungiyar Film di Sahel na daga cikin shiga-shikan wannan biki.
Wannan wasa da muke nan gai saboda a ba mata hanyar inti su yi magana, su faɗa abin da yake damun su, su faɗa abin da suke so, su faɗa yadda suke so su ga rayuwa.
Galibin matan da suka hawo mambari a wannan wasa ƴan asalin Afirka ta Yamma ne, cikin su har da wata matashiya ƴar Najeriya Faith Oche, wacce ta bayyana cewa halin talaucin da ta tsinci kanta ciki sakamakon rasuwar mahaifanta da tsuhon da ya nakasa kakarta su ne suka cusa mata ra'ayin zuwa Tirani. Sai dai bayan ratsa biranen Zander da Agadez, wannan mafarki ya dusa she in jita.
When I was 3 years, I lost my mom and my dad. So I grew up with my grandmother. She take care of me. When I grow up, she come old. I even hug pure water on the street.
Tashin hankalin da aka yi fama da shi a ƙasashe irin su Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya ya yi sanadiyar ficewar ‘yan ƙasa da dama zuwa wasu ƙasashe makwabta, kamar wannan mata da ta buƙaci in saka sunanta.
Gabana an kashe ‘yar yayata, an yanka ta da mijinta da yayan babana, duk an kashe su a gabanmu. Kowa guduwa tsirarren shi kawai yake yi. Shi ne ni kuma na je, akwai ambasadin Nigeria a can. Shi ne suka ɗauke mu suka kai mu Nigeria. To daga Abuja ka ɗauko mu aka kawo mu Kano, saboda na ce musu ni ‘yar Kano ne kawai don in tsira da raina. Ban san ya zan yi ba, kuma ban san kowa a Kano ba.
Wata ‘yar ƙasar Cameroon Venerant Gongoi da ta ratsa ƙasashen Chadi da Libya a ƙoƙarinta na zuwa ƙasar Jamus ta bayyana cewa saɓanin da ya taso a tsakaninta da wasu ƙanninta maza ne ya sa ta gudu daga gida domin ta kuɓutar da rayuwarta daga barazanar kisa, saboda ta ƙi saka hannu a kan wata takardar sayar da gidan da suke ciki. To sai dai a cewarta, wannan biki ya sa ta amayar da abubuwan da suka yi miki a zuciyarta shekara da shekaru. Bikin wanne shi ne karon farko da ake shirya makamancinsa a Niger ya karrama waɗannan mata da lambobin yabo, yayin da ɗaya ɓangare ƙungiyar ta Film di Sahel ta fara horar da ɗalibai ‘yan matan makarantun sakandare da nufin karantar da su hikimomin tsara waƙen Islam ta yadda za su yi amfani da wannan hanya don fallasa dukkan wani yunkurin gallazawar da za su yi katarinsa a nan gaba. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger. You know, you did a lot of good love.